voter enthusiasm is high, and so too is our determination to conduct credible elections. Tomorrow is election day.
Asabar din nan take ranar babban zabe a Najeriya, da haka kowa ya fito ya yi zaben sa, inda za a bude rumfunan zabe daga karfe 8:30 na safe a rufe karfe 2:30 na rana. Yanzu shugaban na INEC a taron manema labaru, inda yake ko bayan karfe 2:30 duk wanda yake kan layi zai samu kada ƙuri'arsa. Farfisa Yakubu ya ƙara da cewa hukumar ta samu bayanin janyewar su jami'an wucin gadi ne wa ƙasa hidima daga aikin zaben a yankin Okwige da Orlu a jihar Imo. Amma duk da haka za a gudanar da zaben a yankunan bisa tabbacin da jami'an tsaro suka bayar.
Amma dai kamar a jihar Imo akwai matsalar da ta taso a ƙananan hukumomi guda uku, da Orlu, da Osu, da Okwige. Har samari masu hidima wa ƙasa wajen su 100 sun ce suna gani idan wannan rashin tsaro ya ci gaba su ba za su shiga cikin wannan al'amari ba. Amma dai mun yi magana da su jami'an tsaro da babban shugaban 'yan sandan Najeriya da kuma jami'an tsaro na soji sun tabbatar mana cewa za su tura jami'an tsaro da ya kamata zuwa waɗannan ƙananan hukumomi. So in Allah ya so muna ganda a yi zaɓen a can ba.
Wani muhimmin labari akan zaɓen shi ne ɗage zaɓen majalisar dattawa mazabar Enugu ta gabar don kisan gilla ga ɗan takarar jam'iyyar Labour Chiku Oyibe. Da haka an ba wa jam'iyyar dama ta sake zaɓen fidda gwani, inda za a haɗa zaɓen da na gwamnoni da majalisun jihohi ranar 11 ga watan gobe.
By this, to deploy 428,000 personnel from these services to police the election on the election day. Beside that,
Rundunar 'yan sanda ta bakin babban sufeto Usman Baba Alkali ta ce ta tura jami'an 'yan sanda 428,000 don kula da zaben. Na haka ake ba kowa ƙwarin gwiwa ya fita ya yi zabensa ba tare da shakkar komai ba. Jam'iyyu 18 ne suka tsaye da 'yan takara, amma masu sharhi sun fi mai da hankali ne kan 'yan takara hudu na jam'iyyar APC, PDP, Labour da NNPP. Tuni dai babban birnin Najeriya Abuja ya fara zama shara-shara, da alamu ke nuna mutane da dama sun tafi jihohinsu don kada ƙuri'a. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.